wannan horo da rundunar sojojin saman Amurka da ke Turai suka baiwa sojojin saman Najeriya, Niger, Chadi da ma Jamhuriyar Benin na da zumar zaburar da sojin saman kasashen bisa sha'anin tsaro da kuma aikin jinkai a lokaci guda. Manjo General David Beldewin shike jagorantar rundunar mayakan na Amurka.
We saw a great demonstration not only of the capabilities of the nation.
Koda baya ga horar da aiki ga dakarun kasashen kan bada aikin jin kai irin na gaugawa, kazalika zai kuma ƙara yaukaka haɗin kai na kasashen da suka shiga wannan horarwa.
But also the great partnership amongst the nations that participated.
Tsohon Hafsa a rundunar sojin saman Najeriya, Air Commander Baba Gamawa, yace duba da ƙwarewar dakarun na Amurka, wannan horo zai taimaka gaya.
Sojoji na Amurka suna da kayayyakin aiki kuma suna da training akan wannan abu, kuma an ka duba shekarun da suka yi a wurare da ake zuwa ake yaki a sauran kasashe da sauransu. So wannan abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske, kuma zai taimaka sojojinmu, musamman sojojinmu na sama, akan irin waɗannan abubuwa. Da kuma an ka duba ai su Nigerian Air Force dama mukan yi waɗannan training tunda muna da Aeronautical Center a Kaduna da sauransu.
Wane tasiri wannan horon zai yi a aikin mayakan sama a waɗannan wuraren da ake waɗannan ringimu?
In ka duba kasashen za a yi training in sauran kasashe ba Najeriya da Chadi da sauransu, a wurare ne wanda yake waɗannan ƴan ta'adda sun yi katutu a wannan wurare. Saboda haka wannan training da America za su bayar zai taimaka wannan kasashe, kuma zai sa samu ci gaba, a samu nasarori ga wannan yaki da muke yi insha Allah.
Shi ma tsohon ministan lafiyar Najeriya Dr. Aliyu Idi Hong yace wannan horo ya zo daidai lokacin da ya dace, duba da yadda waɗannan kasashen yankin tafkin Chadin ke fama da tarzoma irin da ƴan bindiga.
Saboda waɗannan kasashen da suka ci gaba suna da masaniya sosai na kawo agajin gaggawa a cikin minti 5 ɗin da za a iya ɗaukar mutum a kai shi tiyata, ko a yi masa aiki na zuciya, ko kuma inda na kariya ne, ko a bashi jini, ko a tsaida zubewan jini. Sai ka ga wani gurin abubuwan da suke faruwa da mu mutane ke mutuwa a kasashen Turai saboda wannan kawo agajin gaggawa ɗin nan mutum sai ya iya tsirar da shi.
Yanzu dai abin jira a gani shi ne irin tasirin da wannan horo zai yi ga dakarun na kasashen yankin tafkin Chadi. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.